rifle in my hand, propped up in the fine sand by a lake in the summer. No name, no number. I am free, I'm free in my mind. I am free, I'm free in my mind.
In a dream, on a long ride,
on a stream, in the sunshine.
Eyes closed, with my headphones,
listening to the unknown. I am free, I'm free in my mind. I am free, I'm free in my mind. In the stress it unwinds to a pause of true time. In the symbols they rhyme, pouring out into my mind. All
I'm here,
big and small. I can do anything, I can do nothing. I am free, I'm free in my mind. I am free, I'm free in my mind. I am free, I'm free. Da 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 da